Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai shiga hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya wanda aka kafa dan kare muradin dukkan masu bukata ta musamman. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfin Hashim Mumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sake leƙa hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya wacce aka kafa ta dan kare muradin dukkan masu bukata ta musamman kama daga masu larurar rashin gani, kafa, kurame da dai sauransu. Bayan kammala wa'adin aikin James David Lalu a watan Agusta, an naɗa sabon shugaban hukumar mai suna Ayuba Burki Gufwan. In za a tuna, shirin ciki da gaskiya ya zanta da Lalu lokacin da masu bukata ta musamman suka yi korafin rashin sauraron bukatunsu da barin kofarsa a buɗe. Lalu ya tabbatarwa wannan shirin matakan gyara, inda magana daga nan ta kwanta. Yanzu kuma sashen masu bukata ta musamman sun yi korafin gara ma jiya yau, dan sabon shugaban Ayuba ya gayyato wani abokinsa mai suna Musa Tanimu daga babban bankin Najeriya dan ya taya shi aiki, inda abokin ya zama wuka da nama da barazanar rage hatta ma'aikatan da suka yi aiki a zamanin Lalu. Tsohon mai ba da shawara kan nakasassu a jihar Kaduna, Aqilu Abdullahi Jugnu, ya buƙaci garan Bawul a baki ɗaya hukumar har sai an samu sauyi.
Alhamdulillahi, gaskiya wannan canji da aka yi mana canji ne ba mai alfili ga dole na ƙasashe da ke ƙasar nan ba. Na farko dai an canja kuruma, an kawo gurgu, to kuma gurgu mai sa ake shiga gaskiya. Da ya zo ga baki ɗaya sai soke kwangilar da Jesu Labi ya jo bada. Wanda jin gari ya bada kwangilar na kan ka'ida, sannan duk wasu abubuwa da aka yi ya soke su, sannan yawancin ma'aikata ya cancanta musu waje wani suka san aiki, sannan yana ya ɗauko wani da ke shi Tanimu shi ke rubuta komi. Tanimu ba ma'aikaci ba ne, Tanimu ma'aikaci ne na Central Bank, amma ya zo ya kakka gida ya hana shi aiki. Yana ma'aikata suna kuka da shi, wallahi tallahi duk wanda zaka tambaya kaga dai James Adu ba ni na bane ba dinin mu dai da shi ba, amma wallahi billahi da zaka tambaye dole ka san gara James Adu su dubu da Ayuba, saboda muna gaskiya ne ba mutumin da ji ba ni bukatar wani abu gare su, abin da ke bukata shi gaban ni kasa sun ke kasa ne yake bukata. So Ayuba James Adu ya fi sa kai taimaka ma jihar da ya kasu za su fito, zai taimaka sau lau da makarantu da sana'an yi da jali da kuma aiki karkashin jihar da ya dauki gura go sama da guda 100 aiki da kasasu different ministry kuma suka su ba sa ba yayi ne masu kwangila. Jihar da kashi ke ta ke neman kwangila, yake neman za ta taimaka ma wannan shi ko wani zama yake ki bace office sai wanda Tanimu sai abin da Tanimu ya ce mishi to an taba haka kada mun kada ake a Central Bank zo kai ka ta gida ka ce kana chief of staff. Babu asirin abin na kamishin, babu chief of staff SA ne, to ya raka da ake sun taban ka dauka cika da raka yake da commissions, haka ake yi ya kan zai kashe commission gabaki ɗaya. Babu mun samu minister bai jiya ga minister ba, muna ga rashin minister na materials bai jiya ga shi, bai hana shi je gan shi, to da minister shi waye gaba. So gaskiya dole a samu canji, dole mu zai tsaye mu aiki, ba zai tsaya to za mu fito kwamu da kwakwata mu ce ba mu kaushi a suke shi kawai.
Ita wannan hukumar da na san tun zamanin zuwan shugaba Buhari aka kafa ta, wacce kuma an yi ne domin masu fama da larura ta musamman, ko kuma in ce waɗanda suke rayuwa da nakasa da ake cewa ba kasa waɗannan ba, su samu a jiya su samu nasara. Zuwa yanzu ya wannan hukumar ta yi tasiri kan rayuwar ku?
Gaskiya zo lokacin yin su zai ta yi tasiri gaskiya, don ba inda jiya na lalata je ba ya tabbatar ya san ya saka da kasar su babu. Akwai ta gabar da su ofisa Nurse of Finance wajen sojoji, yan sanda, dukkanin ma'aikatan da ka sani akwai hidda shan sojoji, tabbatar ya saka ma'aikatan mu desk officer da su yi, sannan shi ya kawo sound language aka tabbatar shi composure duk inda kake tsammani a media da su news, sannan shi ya kawo ci gaba na sana'an yi da aiki da inda kai dan makaranta da ka zama kai za ka samu kaki, sannan ya samu wa ziyarar mus scholarship wanda za su yi karatu. Ya tabbatar ne, ya tabbatar ya kafa zone na commission din, ya bu inquiries ka bude wa adjust, ya bude yayi adjust zai yi a Kaduna duka kai bude rashin da muke da shi a Najeriya, suka ga ya samu cigaba, amma wannan da yazo ba shi ke wallahi.
FM.
Shi kuma shugaban masu bukata musamman na Arewa, Yarima Suleiman ya ce da hukumar kula da masu bukata ta musamman Gwanda babu ita. Ga kuma dalilansa.
To da hukumar masu bukata na musamman da me ba mu shugaban kasa shawara a kan masu bukata na musamman da babu su ya ci gara ma a ce muna ma babu su. To idan da babu wannan hukumar ko ina kashi da zaka yi neman alfarma sai yayi saboda babu inda abin nan ne. Idan ba mai ba mu shugaban kasa shawara din da kashi da za a ce muka babu mai ba mu shugaban kasa shawara ne. Amma muna matukar nadama, muna matukar nadama ta wa'annan su ne wakilan mu a kunshin shugabancin gwamnatin tarayya. Matsalar da yake damun mu ne masu bukata na musamman a yanzu a to rashin shugabanci a fadar gwamnatin tarayya. Da shugaban kasa zai amsa addu'a mai zama bukatar mu shine na karshe a ce a soke hukumar masu bukata na musamman, a ce a soke mai bashi shawara kan masu bukata na musamman. To wannan shine bukatar masu bukata na musamman, saboda idan babu kamar da na faɗa kai tsaye din ma'aikatar da ka shiga zaka nemi alfarma, amma duk da ka shiga zaka ce sai ka ji an ce muku an tattara wannan an kai ofisin ma'aikatar ku an kai hukumar ku kuka tattara sai ka ji an ce an kai ma mai babu masu gaban kasa shawara. Kuma ko yaushe fara kuɗi da sunan mu ake neman kuɗi. Kalubale ga masu bukata na musamman, ci gaba da yin addu'a Allah kawo ranar da za a ce wannan masu ba mu shugaban gwamnati mai ba mu shugaban kasa shawara da kuma mai ba mu da kuma hukumar masu bukata na musamman su yi fatan Allah kawo su ranar da za a gyara. Ko yaushe magana ɗaya ne sai ka ga su yi ta alƙawarka wadda ba za su iya cika ba, kuma wannan ba wadda ba na gaskiya ba ne.
To kamar yadda wannan shiri ya saba a kowane lokaci na baiwa dukkan wata ko wani da aka ambata damar kare kansa, shugaban hukumar kula da masu nakasa ta musamman na Najeriya Ayuba Gofwan ya ce akwai rashin fahimta a zargin da aka yi masa.
In ka zan tarihin wannan commission ko kawa da aka yi masu bukata na musamman din da yan uwansu da iyalansu da iyayensu da duk da masu taunin ganin an tana gama shibiru ta zalin su suka ta koka don ba matsalar na kasarci ba wani lokaci can yana on the ministry of youth social development wata ran kuma mai da shi ne zai kuma na ce yana nan dai ana ta yawo da shi but wannan commission is a product of strong agitation but idan ka agitation rayuwar masu bukatu na musamman a Najeriya in the last 4 years da muna da wannan commission da baya can da babu commission din ba za su yi wani canji wani abun a zo a gani ba. Saboda haka a don na ga mu wani jiya ma na ce idan da Tinubu ya wargaje commission ne nan wanda ya wargaje kuma ya danta da sauran wasu komishin da ya maji nasu da wasu da aka face out ni ba lon ma fito zanga-zanga cewa an dauke mana komishin ɗin ba saboda komishin ɗin da ya kasa wani rawan gani na ga nan da za su an yi wani abu ba. But that was because of the I don't know whether one of the better words. Lack of vision, that's me, no, better than that, but I'm dumb.
Ayuba, an ce tun da ka shigo commission din kusan sai an baka shawara ne kake yin aiki ba wai kamar yadda aka san ka da kafin kai mukami ba da an san ka mutum ne mai kokari sosai.
Wannan ba abin da zan ce illa jama ko ko rikin fahimta ko ko sun karya saboda ka san in ka shiga sabon organization dole sai ka yi abin da cewa suna kira free organization ban san da wani abu.
Garan bawul.
Yawwa garan bawul. To abin da muna yi kenan muna garan bawul kuma ga yan shi ne garin gado shi ya kasa a zamanin shi ne aka azuza wannan komitin saboda haka duk wani ma'aikacin da ka gani a wurin shi ya kawo. So quite a lot of people pay allegiance to him and as a muscularly the ICPG, the ESCG, the SORANG, and two BPP, to mark the WASU account and HANA and Spongela. There are many things that we are sorting out. akwai kuma a cikin darajojin wanda ba su so wani jami'a wanda ni na kawo su as my personal aid wanda za mu haɗa hannu mu aiki tare da su.
Masu sauraro, abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau, amma kamar yadda aka ji ambata sunan wani tanini da aka ce ya kuma hukuma daga babban bankin Najeriya, za mu ji martanin sa kan wannan zargi. A biyan wakil zuwa dangin ci gaba na shirin. Yanzu amadadin abokin aiki a Nasiru Adamu Mikaya da yake maka shirin ya zo gare ku, Mr. Phil Hashim kuma yake cewa mu kasance lafiya. Thank you.